الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على سبيل الوهم الذي وكفى، أحمده تعالى حمدا حمدا، وأشكره تعالى شكرا شكرا، وأذكره تعالى ذكرا ذكرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى، وذريته المباركين ثناء ومجدا، وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا، وسلم إلى العرش تسليما عديدا مديدا، هم به أحرى وأجدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إخوة مسلمي بركة مدسادوة أتكلم من يمتينا شابير لوتن رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم من ذنبك الزوى مدينة شكرا ذو ديادة أريد حدود أربعين دقيقة wanda yayi daidai da 16 ga watan 4 miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2022. Da fatan ba mu manta ba, yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci da yake wannan masallaci na Abu Huraira da yake wannan unguwa ta kai goma a Rufi 2 zone 7 da muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a nan cikin garin Abuja. Ba dan komai ba, sai dai wato dan karatun Qur'ani da kuma fassara shi bisa hanyar magabata. Idan ƴan uwa musulmi ba su manta ba, jiya muna cikin suratul Taghabun aya ta 13 da kuma 14, wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita waɗannan ayoyi idan Allah ya ba mu ararai su mu ci gaba da ayoyin da suke gaba. Bismillah ma'am. Amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba. Wannan yake cewa assalamu alaikum, Allah shi kafar ta malam. Ina da tambaya, manyan masallacin Makka da Madina na ji idan imam yayi kabbara Allahu akbar ladan ma zai bi shi yayi Allahu akbar, to shin masallacin nan liman ne kadai yake yi, akwai wasu masallacai wanda liman da ladan suke yin kabbara? Muna buƙata a yi bayani. Jazakallahu khairan. To wannan maganar yin zakara bayan liman, zakara shi ne idan liman ya ɗaga murya, to ladan da zai ɗaga murya a bayansa domin ya jiyar da sauran mutane, tabligh ake kiransa, to yaya matsayin wannan a musulunci? Ɗaga murya bayan liman idan babu wata uzuri, babu wani dalili, to bai halatta ba. Mun fahimta? Bai halatta ba. Manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai da uzurin rashin lafiya ya kama shi. Uzurin rashin lafiya ya kama shi, to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ba a ji sai idan ya ce Allahu akbar, Abubakar sai ya ɗaga muryarsa domin ya je da sauran mutane. Kun ga sai da uzuri ya zo. To masallacin Makka da Madina ya suke ɗaga murya, ana ɗagawa ne saboda larura, al'umma tana da yawa, waɗansu suna sallah a gefen harami, liman kuma shi ga karatun Al-Qur'ani ga kiyaye salloli domin kada a samu matsala, kamar direba ne an shiga cikin mota, kowa idan zai dinga daddana wayoyi to direba fa ba zai yi ba, direba hankalinsa gaba ɗaya yana gaban mota, haka ne? To shi liman hankalin shi yana kan karatun Al-Qur'ani da kiyaye salloli da sauransu, to yana iya yiwuwa ba zai ɗaga muryarsa da kyau ba, kuma ga gangamin al'umma da suke bin sallah a harami, to shi ya sanya suka ba da izini ake yin zakara a bayan limamansu. Amma in ban da wannan dalilin, to da ba za a yi ba, tunda wato shari'a ba ta zo da haka ba, sai dai idan da larura, kuma ad-darurati tubihul mahdhurat, larura tana halattar da abin da yake abinda yake haramun a musulunci sai koma halal, tunda larura ce. Larura ce ta sanya yanzu idan mutum ya rasa abinci da zai ci, ya ga mushi sai ɗauka ya ci, idan ba larura ba zai ci? Ba zai ci ba. Ina fata mana fahimta. Ashe kenan, wannan ba wani abu ne na ce-ce-ku-ce ba. Mu yanzu a nan za ka ga mutanen ba mu da yawa, kamar irin kwamfiyatun su can ƙasar Saudiya. To sai ka ga liman kawai idan ya yi yawanci masallatai na ahlus sunna, idan liman ya yi to ladan ba zai yi ba. Ladan iyakacinsa in ya kira sallah ya tada ikama shikenan ya gama aikin sa sai shi ma ya cigaba da bin sallah amma waɗansu ana rigima da su ya fi shi kullum a dinga murya sai kila da mai sai ce to a yi min din ma akwai da zura ya fi sai ya dinga daga murya shi ma to ka daga murya ka ji yadda wa wannan magana da na faɗa in ku duba littafin wato fatawa na Ibn Baz Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz mujallidi na shafi na 154 haka ya faɗa Allah madaukin sarki ya gabata mana menene hukuncin wanda ya samu tahiya a sallar juma'a shin ya samu sallah ko kuma azhar zai bai samu sallah ba wannan kuma yace assalamu alaikum ya halatta a karanta ayatul kursiyyu cikin sujjada bai halatta ba domin ayatul kursiyyu aya ce ta alqur'ani mun fahimta hadisi kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 479 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon Allah yake ku saurara ni an hana ni in karanta alqur'ani ina ruku'u ko sujjada mun ji ayatul kursiyyu kuma tana cikin me to sai a daina wannan yake cewa buɗe baki da sahur mutum zai iya amfani da kiran sallar ADB ko ADB ya ke kiran sa ko kuma zai amfani da kiran sallar ladan ne idan abinda aka dan komin irin na waya din nan ana iya amfani da shi zai ya wadatar babu baya sabawa to za a iya amfani da shi zamani ne kawo amma idan kuma watakila ana samun bambanci to anan kuma bai kamata bai halatta a yi amfani da shi ba amma idan babu wata matsala to shari'a ba ta hana ba tunda zamani ne zo da haka akwai abin yanzu ko tasbihi mutum yake iya da abin counting ko a hannun shi maimakon yayi da hannu zai iya amfani da wannan babu laifi zamani ne tunda bai ci kalo da shari'a ba amma idan yana iya yiwuwa ma yanzu wannan abin ma ya fi waɗansu ladanan wato kiyaye lokaci ba domin ladanai watakila wani ladan yunwa ta ibe su ya zo masallaci zai kira sallah sai bacci ya kwashe shi sai an sha ruwa da kusan minti goma sai ya tashi ya kira kaga ya riga ya cuci mutane da dama da suke nan suna ta jiran ya kira to idan dai wannan wato lokacin yana yi babu wata damuwa to za a yi amfani da shi wallahu a'lam wannan ya ce shin ana yin tasbihi lokacin ruku'u da sujjada ne kafin addu'a ko dai a ruku'u ne kawai ba a yi a sujjada tasbihi akwai na ruku'u da ake subhana rabbiyal azim ko a ruku'u a sujjada kuma subhana rabbiyal a'la wannan babu laifi kowanne ka faɗi nashi amma maganan yin addu'a kuma hadisin da ya tabbata a cikin sahih muslim wanda na faɗa ɗazu a cikin shi ne manzon Allah wanda yake cewa hadisi na 479 wa amma sujudu fajtahidu fi du'a in ka ce subhana rabbiyal a'la to anan kana da damar da zaka yi addu'a to sai kai amma wannan limamin ko baya dadewa haka ne daga ayin shafshaf ya dago to in ka dan samu dama kan subhana rabbiyal a'la so uku ko so daya sai ka ce ya Allah aure sai daga nan kuma idan an gama sai ka dago to babu laifi domin watakila ta san abin shakkot ne tunda aure ne da moka ko kuma watakila idan jala ce da moka kana yi to limamin ba zai baka ganin cewa ya Allah akwai kaza akwai bukatar kaza akwai bukatar kaza kana yi sai ka ce Allah jala sai ka daga Allah ya gafarta mana wannan yace assalamu alaikum malam akwai wasu daga cikin musulmai idan kai musu sallama ba sa amsawa ko ka ba su hannu ba sa karfa wai su manya ne a addinance ya dace bai dace ba Allah ya gafarta mana to bari mu ci hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin musnad imam ahmad bin hanbal 3870 yace inna bayna day sa'a taslim al khassa dab da tashin al qiyama manzon Allah yace ba qiyama ba za ta tashi ba har sai an samu yin sallama na daban wadanda su ba kowa suke wa sallama ba iyama ba za ta tashi ba injin manzon Allah sai an samu haka to mu koma shi manzon Allah yana sallama ga yara kanana ma eh yana yi hadisin Anas ibn Malik wanda yana cikin sahih Bukhari hadisi na 6247 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wata rana ka mai da shi ana fi ke ba da labari ya wuce yara kanana fi ce assalamu alaikum sai ka ce har yara kanana ma sai ka musu sallama sai ce kana nabiyyu ya fa'alu ai magana ta kai annabi yana yi to tunda annabi yana yi kai waye to su manyan da ce ganin manya ne to sai su tanadu ta jahannama tunda kai kana ganin kai kafita wani karkantacce ne ko kuma a'a wani karkantacce ne ko kuma talaka ne kai ba za ka mika mai hannu ba to wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana Allah madaukin sarki ya zartar da mu bari mu tafi kan ayoyin da muka kwana kai bismillah mal
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَبَنِي تَعَالَى يَتِيَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِذَا أَجَأَ اللَّهُ فَنَكُمْ وَإِذَا أَجَأَ مَنْ ذَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ تَوَلَّوْا إِذَا كُكَ جُوِيَ بَايَا كُكَ كِيِّنْ دَأَجَأَ اللَّهُ كُكَ يِنْ كُكَ كِيِّنْ دَأَجَأَ مَنْ ذَنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِنَّمَا كَوَي عَلَى رَسُولِنَا يَنَا غَشِي دَنْ كَقَمُ شِي مَنْ ذَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ إِسْرَوَا وَنْدِي كِي مَبَيَّنِي domin ya riga ya gama isar da sakon Allah idan kun karfa kanku idan kun yi kanku Allah ya gafarta mana shi fa Allah ce wa bi'u Allah wa bi'u rasul malami suke ce yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shine a kadai tashi da bauta shi kadai ne shine yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abu alqur'ani duk karantarwa da alqur'ani ta zo da shi to kai imani da shi wannan shine da'a ga Allah وأطيب الرسول في داء جمن ذن الله صلى الله عليه وسلم ين داء جمن ذن الله صلى الله عليه وسلم شيني باتباع سننه أبو السنون تدئ أبو ديزود شيئ كرانتر تو أيب قري أتوكا أي أمفان جشي إنا فتمنا فهمتا حديثي ياتبتا أشكين مسند إمام أحمد بن حنبل جبقو مشابقي لدبي داء لطبعين دهو يقرأ تبتا جبقو مشابقي da dari daya da 93 1017 da dari daya da 94 hadisin ya tabbata a cikin sunna abi daud 4604 hadisin ya tabbata a cikin sunan da tirmidhi 2664 ibnu majah hadisin na shafi ibnu hibban shafi ad-darimi 586 hadisin ya tabbata a cikin al-bayhaqi mujalladi na shafi na 331 da shafi na 332 hadisin ya tabbata al-bani ya inganta shi a cikin al-mishkat hadisi na 243 ya sake inganta shi a cikin sayyul jami' hadisi na 2646 hadisin ya ƙara inganta shi 2643 ya sake inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 2780 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'a manzon Allah yake ku saurara ni an bani littafin al-qur'ani wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin irin shi shine sunna kenan القرآن ده سنة أكبر يوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم أشكنا إذا ما كن يبقى القرآن يبقى سنة يأيداء الله سننكم يأيداء منزل الله صلى الله عليه وسلم إنا فتمنى قيدا في منزل الله صلى الله عليه وسلم يكتوى كذا وني كسكرة يجي يزون على أريكته يزون أكن قدنسا يدنك شيء يدنكم فدع ممتاني عليكم بهذا القرآن كريك ونن القرآن Al-Qur'ani duk abin da yazo da shi na halal to ku halalta shi duk abin da ya haramta to ku haramta wani ya rike Al-Qur'ani kadai babu ruwan shi da sunna to wannan kafirci ne dole sai ka hada guda biyu shine kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta ku duba littafin I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin mujallad nabiyyu shafina 307 Ibn al-Qayyim yake cewa ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta fuskoki ɗayan uku ɗaya ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa muwafiqatun lilqur'an tana zuwa tayi daidai da alqur'ani shi yasa zaka ga akwai aya cikin alqur'ani mai girma ga hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bakin din wannan ayar haka ne babu maganar cin karo babu maganar cin karo da juna ɗaya kenan na biyu as-sunnah ita sunna tana zuwa muwaddahatan wa mufassiratan tana zuwa mai ƙara fayyacewa da ƙara yin fassara da ƙara yin sharhi lima ujmila fil qur'an ga abin da aka tunkule shi a cikin alqur'ani domin akwai aya da take cikin alqur'ani mai girma fassara ta ba ta iya fitowa a fahimce ta sai an dauko hadisi an hada a waje dai kafin ma'ana ta gudu bibi ina fata muna fahimta na uku ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ne muharrimatan aw mujibatan lima sakata an bil qur'an tana zuwa tana haramtawa ko kuma ta wajibtar da abinda alqur'ani yayi shiru akai domin akwai hukuncin da ba a samu shi a cikin alqur'ani sai a ina sai a sunna sai daga bakin manzon Allah yake fahimta mun fahimta ashe kenan yin da'a ga Allah alqur'ani yin da'a ga manzon Allah sunna sai mutun ya hada su guda biyu kafin ma ya kasance mai yin da'a ga Allah sannan kuma yana yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwuwa haka kawai kace kai mai da'a ne ga Allah amma kuma ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka mai da'a ba in ka bar manzon Allah to kai asara Allah ya gafarta mana shi yasa Allah ce wa abiu Allah wa abiu rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Ata ibn Abi Rabah in ka duba littafin sunan na Ad-Darimi 225 yake ce ta'atuhu ittiba'ul kitabi was sunna da'a ga manzon Allah shine bin alqur'ani da kuma hadisi sai mutum ya bi alqur'ani ya bi hadisi to shine yake kasancewa da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mana fahimtar wannan idan mutum ya bi alqur'ani ya bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kasance mai biyayya ga Allah da kuma manzonsa domin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce wa abiu Allah sai ce wa abiu rasul ita ta'atul rasul tabi'atun li ta'ati Allah da'a ga manzon Allah tana bibiya ne idan an yi da'a ga Allah to sai ayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a idan mutum ya ma manzon Allah da'a to ya wa Allah sai aya ta tabbatar da wannan cikin suratul nisa aya ta 80 man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a ya wa Allah da'an gaba ɗaya ake hadawa in ka wa Allah da'a to kama manzon Allah amma idan kama manzon Allah to kawa Allah inji Allah ina fata mana fahimta mu koma cikin suratul nur ayata 51-52 innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na su mu'minai idan aka kira su zuwa ga wani abu da yake ya shafi lamarin addini sisti sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a sai Allah ce wa ulaika humul muflihun wadannan sune wadanda suka rabauta Allah ya samu na daga cikin su sai Allah ce wa man yakhsha Allah wa man yuti' Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da kuma manzansa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah kuma yaji tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun wadannan sune wadanda suka rabauta ta ko ina idan kana duba cikin alqur'ani mai girma sai kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan dalili waɗansu daga cikin magabata su tsananin yadda suke bibiyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa san a saba su sun wuce maganar wai a ce ayi kaza ko kar ayi kaza a'a idan manzon Allah suka fahimci yayi wani abu to sai sun yi kokari sun yi saboda tsananin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin sharh shifa mujallidi na 277 haka nan ibn abdul bar a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi shi ma din mujallidi na 1217 ibn abdul bar yake bayani akan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ana kiran shi ishaq yake cewa إمام قتادة ده جعفر بن محمد ده إمام مالك ده الأعمش سوسن كثن شيء إذن ذا في كرن تحديث من أن الله ما تسيه تركي حديث ما تسيه تركي سيسن كثن جتكين تركي الولاء كافن في كرن إن جي أبو إسحاق يكتشي ونيد إذن ناقى الأعمش ينصو ذي كرن تحديث من أن الله صلى الله عليه وسلم أما بيد الولاء ثم تيمم تيكي مما الله اكبر كاغما فيلم ماوا منزل الله صلى الله عليه وسلم تو شي منزل الله صلى الله عليه وسلم با ايرينا دا كاي بني مكوما تشين القران مي جلما شي منزل الله صلى الله عليه وسلم زكاه الله في عقله وقال وش ما الله يذكرك
dan ka kun babu rudani ba irin kwakwalwa ta da taka bace an tsarkake kwakwalwa ina ba ta mana fahimta Allah ya tsarkake ta shine Allah subhanahu wataala ya labarta mana a cikin suratul najm aya ta biyu sai ya ce mene sai ya ce ma dhalla sahibukum wa ma qawa ma dhalla sahibukum wa ma qawa abokin nan naku ma dhalla bi bace banji Allah wa ma qawa sannan ko bi tabi banji Allah sannan Allah sai ya ƙara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda yayi mai sai ya tsarkake shi akan duk abin da zai fada sai ya ce wa ma yanfiqu anil hawa aya ta uku kenan cikin suratul najm sai Allah ya ƙara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda Allah subhanahu wataala mai sai Allah ya tsarkake shi akan duk abin da zai gani suratul najm aya ta 11 sai Allah subhanahu wataala ce ma zaqa al basaru wa ma tafa ganinsa baya kaucewa kuma sannan baya wuce inda aka ce ya kalla sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tsarkake shi fi sadrihi hatta kirjishi ma Allah subhanahu wataala ya tsarkake suratul ash-sharh Allah ya ce alam nashrah laka sadrak shimbum wato bude kirjinka ba sannan Allah subhanahu wataala zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya sanya sai da aka wange ta kamar da Allah ya faɗa mana cikin suratul najm aya ta 11 sai ce ma kazabal fuadu ma ra'a can da yace ma zagal basaru aya ce ta 17 ina fatan muna fahimta Allah subhanahu wataala bai kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsarkake shi shi din gaba ɗaya aka mai da shi mai tsarki ne shi ma din Allah madaukakin sarki a cikin suratul sharhi sai yake cewa wa rafa'na laka to yake ce wa wada'na anka wizrak mun daga maka dukkan wani zunubai to manzon Allah babu zunubi da tare da shi ko daya sannan Allah subhanahu wataala yace mun daga ambatansa kuma nan ma Allah sai ya tsarkake shi sai yace wa rafa'na laka dhikra ina fata mana fahimta sannan Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi din gaba dayansa sai yake cewa yana kan wadansu dabi'u kyawawa suratul qalam aya ta 4 wa innaka la'ala khuluqin azim shi manzon Allah Allah bai kyale shi haka kawai ba shi da aka ce mu bi shi sai Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi mutum ne gaba dayansa mai hakuri suratul tauba aya ta 28 Allah ce bil mu'minina ra'ufur rahim shi ga mu'minai mai tausayi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala bai kyale shi haka kawai ba saboda matsayin shi a wajen Allah sai da Allah ya rantsuwa da rayuwarsa duk duniya babu wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa tun daga farkon al'ummar duniya ila yaumil qiyama sai shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul hijr aya ta 72 Allah ce la amruka innahum lafi sakratihim ya'budu Allah ce la amruka narin da rayuwarka Allahu akbar shi fa Abdullahi bin Abbas a cikin ad-dalail an-nubuwa na Imam al-Bayhaqi mujallad na 5 shafi na 375 da kuma 77 yake cewa Allah bai taba rantsuwa da halittar wani dan adam ba cikin halittun shi gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sunan annabi Muhammad da kake gani daga cikin sunan Allah aka tsaho shi وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يكي تشوى الله سبحانه وتعالى يا بوا مرسونا يشد سونا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليجله دنيا يترجى شيء يتوكك شيء وشق له من اسمه في الله يسأب سونا يتشكين سونا ينسى سيسان ياما من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليجله دنيا تفدرج شيء سيتي فضل الأرش محمود من الأرش شين أبو الغوديا وهذا محمد قوم الغوديا الله أكبر تشيء أجسو ممانعة شيء من ذن الله وانت الله يتعاري شيء أكا فتد الشيء لك سيسان يد أكا wato aka halicci sauran al'umma shi an halicce shi amma sai aka mai abubuwa na daban wanda ba irin na kowa da kowa ba to shi ake so mu mai da'a to anan da Allah ya ce wa fi'u Allah wa fi'u Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan yin da'a ta zama wajibi kenan da'a ta zama wajibi hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal
2649 hadisin ya tabbata cikin shawahid cikin sahih bukhari hadisi na 1406 hadisin ya tabbata hadisi na 993 hadisin ya kara tabbata hadisi na 2155 hadisin ya kara tabbata hadisi na 7755 hadisin ya kara tabbata 7721 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 7646 ya tabbata a cikin sunan na Abu Dawud hadisi na 2626 sunan na At-Tirmidhi 2673 hadisin ya kara tabbata 2699 hadisin ya tabbata a cikin sunan Nasa'i 4157 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan Ibn Majah hadisi na 42 biyu da dari takwas da sittin da hadisin ya kara tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 38 ya tabbata 4,500 hadisin ya kara tabbata hadisi na 6,700 kai mun kyale haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Ummul Husain take bada labari hadisin da yake cikin musnad 8953 take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah da kunni na wa huwa yakhutubu ala al-minbar yana khutuba akan mimbari yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji wa ati'u kuma Allah da in dai kuna so ku rabauta to kuma Allah subhanahu wataala da shi yasa idan ka koma cikin suratul ahzab aya ta 71 Allah madaukin sarki yake cewa wa man yufi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yawa Allah da manzon sallaha ya rabauta rabauta mai girma to shi yasa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul to wajen kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda shida ka duba littafin al-ibda fi bayani kamal al-shar'i wa khatar al-shirki na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shafi na 21-22 sai da ya buturo da abubuwa guda shida waɗannan abubuwa guda shida duk ibadar da zaka wa Allah in dai bai dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan ba to kada ka ce kana bin manzon Allah ƙarya kake mun fahimta na ɗaya as-sabab dalili wani dalili ne zai sanya ka bautata wa Allah sai idan akwai dalilin a cikin shari'a mun fahimta akwai dalili da yake kai idan babu dalili to ka aje shi yasa zamu ce maka ya tabbata guri kaza domin ka je ka duba babu magana ciwa ciwa a ciki akwai waɗanda suke maganan raya daren lailatul daren isra'i da miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai raya shi da yin tahajjudi an yi isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai su ce a wannan daren tunda a watan rajab ne 27 to sai su ce to a wannan daren sai su tsaya su karatun alqur'ani ana salloli to wannan bid'a ce a ina aka samu wannan asbab kenan na biyu aljins jinsin ibadar da zaka yi shin akwai irin jinsin da a cikin addini amma yanzu kun san akwai mutane masu kirkiran ibada iri iri wanda babu irin jinsin wannan ibada shi sai ya zo ya kirkiro ya dinga yi to idan kana yi babu shi a cikin addinin Allah ka ajiye kawai mun fahimta sannan na uku alqadar gwargwadon yadda aka ce ayi an ce mi sallar azhar raka'a hudu sai kuma ka zo ka ce a inni ajidu quwwa ina jin karfi raka'a bakwai zai kana da lada baka da lada sannan na hudu alkayfiya yanayin da aka ce kai an ce ga yadda zaka yi kai kabbara ka karanta fatiha sannan kai karatun alqur'ani mai girma sai kai kuma ka ce a in ka karanta fatiha ma ya wadatar ba sai ka karanta sura ba Allah ya ce faqra ma tayassara min alqur'an to idan mutum yayi ibada Allah ba zai karfa ba sannan nabiyar az-zaman zamanin da aka ce ayi ibada yanzu mutum yanzu a lokacin nan lokaci ne na umara sai mutum ya ce shi aikin hajjin sai yanzu zai idan yayi Allah ya karfa ba zai yi ba shine zamani sai al-makan wajen da aka ce kai
an ce mutum yaje yayi itikafi a masallaci masallacin ma na juma sai ce shi itikafin sa a gida zai idan yayi zai samu lada ba zai samu lada ba wannan shine abubuwa guda shida in dai ibadar mutum bata dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan ba to bai da ibada a wajen Allah ina fata muna fahimta wa abi'u Allah wa abi'u rasul ku da aga Allah kuma ku da aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ana so a gode shi mutum ya kasance cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala ta'atullah khairu maktasabal abd ta'atullah khairu ma lazimal abd fakun ta'ian lillah la ta'siyannahu fakun ta'ian lillah la ta'siyannahu ma halakun nufus illa al ma'asi fajtanib ma nahaka la taqrabannahu in shay'an halaku nafsika fihi yanbaghi an tasuna nafsaka anhu sai daga cikin magabata yake cewa da'a ga Allah subhanahu wataala shine babban abin da dan adam zai yi wa Allah Allah ya fi son wannan fakun ta'ian lillah ka kasance cikin da'a ga Allah subhanahu wataala idan kana so ka rabata duniya da lahira ma halakun nufus illa al ma'asi babu abin da yake halakar da al'umma sai saba wa Allah fajtanib ma nahaka mutum ya nisanci abin da Allah ya hana shi la taqrabannahu karka kuskura ka kusanci abin da Allah ya haramta in shay'an halaku nafsika fihi idan wani abu akwai halakar ka a cikin sa yanbaghi an tasuna nafsaka anhu to ya kamata mutum ya kare kanshi daga wannan abun domin kada ya halaka bari ku ji duniyar nan da kuke ganin ta in banda Allah ya sanya akwai masu bautawa wa Allah da Allah ya kuli kulun kubura da al'ummar duniya gaba daya saboda masu bauta ne akwai in ka duba littafin laqa'ifin ma'arif na ibn rajab al-hanbali shafi na 173 yake fadan waɗansu bayin Allah ne suka yi mafarki bayin Allah sai suka yi mafarki cewa ga mala'ikun Allah sun sako daga sama mala'ikun da suka sako daga sama sai mala'ikun sai suke cewa in ji waɗansu daga cikinsu ikhtafu bihadihi alqarya wancan garin a kifar da shi mana sai ɗaya daga cikin mala'ikun sai ke cewa kaifa naftu bihim ya za a ce za a kifar da su wa fihim qa'imun yusalli ga wani can yana sallah ga wani can yana karatun alqur'ani albarkacin wannan shi ya sanya aka kifar da wa sai ɗaya kuma daga cikinsu shi ma yana mafarki sai ya ji wani shi kuma yana cewa laula alladhina lahum wirdun yusalluna wa akharuna lahum tibdun yasumuna ladakkat al-ard min tahtihim sihra li'annahum qawmun su'in ma yuqiruna sai yake cewa in ba dan waɗannan da suke da wurdi na nafulfuli na sallah ba da waɗancan da suke yin azumi na nafulfuli Monday da Alhamis yace wallahi da Allah ya jarkake al'umma gaba daya saboda mutanen da suke cikin gari gaba ɗayan su yawanci ba sa wa Allah da'a wannan yayi daidai da hadisin da yana cikin Musnad al-Bazzar amma hadisin da'ifi ne 2193 manzon Allah yake cewa mahlan anillahi mahlan saurarawa daga wajen Allah saurarawa laula ibadu ruka in ba dan bayin Allah masu ruku'u ba kun ji wa abfalu rudda da yara kanana da ake shayar da su wa baha'imul mutta da dabbobi da suke yawo ake shayar da su la subba alaikum al'azab subba wallahi da an kwararo muku da azaba kwararowa wannan yayi daidai da maganar wani mawaki da yake cewa laula ibadu lillahi rukka wa sabiyyatun min al-yatama rudda wa muhmalatin fil fatah fil falah rukka la subba alaikum al'azab al-muja yace wallahi in ba dan bayin Allah na kware da suke ruku'u ba da kuma yara kanana da ake shayar da su wa muhmalatin fil falati rutta da kuma dabbobi da aka zubar da su a cikin dokar daji suna kiwo wallahi da Allah ya zubo muku azaba da za ta cutar da ku gaba daya albarkacin waɗanda suke wa Allah da'a yanzu waɗanda suke yin da'an kaɗan ne amma waɗansu gaba ɗaya sun bar da'ar da'ar kuma sai ka yi ka yadda shari'a ta ce ka yi hadisi cikin sahih muslim 1718 man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya wani aiki babu umarnin mu akai inji manzon Allah ya ce amiyar mai da aikinsa Allah ba zai karɓa ba ashe kenan aikin ka sai ya dace da umarnin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ida fiqhiyya ka'ida ce ta malamin fiqh wa kullu fi'li ta'atin mahdhur siwa alladhi fi shar'ina mazkur kunji wa kullu fi'li ta'atin mahdhur duk wani aiki na da'a da aka ce ayi to haramun da ka aikata shi a cikin duniyar nan siwa alladhi fi shar'ina mazkur in ba wanda a cikin shari'a aka ambace shi aka ce kai ba to duk wani aikin ibada in dai ba addini ne Allah da manzansa suka ce kai ba to ka ajje shi baka da lada wajen Allah wannan ka'ida ce fiqhiyya ma'ana kenan mutum ya bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala bima ja'a fil kitabi was sunnah laysa fiha ziyadatu wala nuqsan yadda zaka bautata wa Allah babu ƙari babu rai sannan kuma kada ya kasance akwai taghyiru shay'un min sifatiha yadda aka ce kai ibada ka dan canza yanayin da kamar ta gyaran aski to wannan kuskure ne kun san a duniya babu waɗanda suke jin zafi irin embidia mutum ne zai kirkira abu amma sai dinga jin zafi wai dan me za a dinga faɗan gaskiya فدوب لتاف مجموع الفتاوى مجلدين أشهر الشابينا تريد إيدي السلسلة ليا شيخ الإسلام ابن تيمية هيك يتوى لا تجد قطع مبتدعا بذاك تأسام والله تنبدئ على يوشبا تنبدئ قبائع إلا وهو يبغض فاتينا جن هوشي ينا جن بادي أكن دون أبو التي تخالف أهواءه دون أبو الإصابة تنزل جسد وينا جن هوشي وانا الناس القرآن يكوه ina ba ta mana fahimta yana jin zafi warwayatuha wattahadduku biha yadda za a dauko ruwayar yadda za a fada sai ya dinga jin haushi wai dan me za a dinga karantawa kai wa yubghidu man yaf'alu dhalik wanda yake fadan haka ko yake aikatawa haushin sa dan bid'a yake ji wai dan me za a zo a dinga fadan abin da yake kai ba gaskiya bane ba gaskiya bane tunda babu alqur'ani babu hadisi yaya mutane za su zo su dinga bautatawa wadansu a ce kuma ba za a fada ba kun kirkira abu kun sanya a cikin addinin Allah wallahi idan mutane ba sa wa Allah da'a da manzonsa hatta duk abin da kuke yi ko addu'a kuke yi Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa ba ku duba littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi mujallad nabi shabi na 122 Ibrahim bin Adham ya wuce cikin kasuwa da ya wuce cikin kasuwa sai mutane suke ce mai mu fa muna ta roƙon Allah wala yustajabu lana Allah ba ya amsa mana sai Ibrahim bin Adham yake cewa li anna qulubakum saboda zikratan ku ma kat bi ashara sun mutu da abubuwa guda goma to fa zukatan su sun mutu da abubuwa guda goma sai suka ce to ka fada mana wadansu abubuwa ne guda goma da zukatan mu suka mutu akai wanda an maroki Allah Allah ba ya amsa sai ce na daya annakum araftumullah kun san Allah kun san Allah amma falam tuaddu haqqahu haqqin sabaka bashi na bauta sai suka ce eh wannan gaskiya ne muna saba wa Allah sai suka ce to nabiyu fa sai ce nabiyu annakum za'antum annakum tuhibbuna rasulullah kuna rai cewa wai ku kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa lam ta'malu bi sunnati ba ku aiki da sunnar shi haka ne sai suka ce eh kurai ku akwai in bid'a a cikin mu sai ce na uku annakum qara'tum alqur'ana kuna karanta alqur'ani mai girma amma wa lam ta'malu bihi ba ku aiki da alqur'ani kaga duk waɗannan rashin da'a ne baga Allah da manzonsa sai suka ce eh kwarai ku akwai a cikin mu sai ke cewa akaltum ni'amallah kuna cin ni'imomin Allah amma kun kasance ba ku ba da haƙƙin wannan ni'imomin da Allah ya ba ku ina fata muna fahimta sai kuma wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul nahl aya ta 71 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ألا ينشك مكم إيمو من سنة دمك ليك كم قضوة ألا سبو جميع ألا شين يسن يامكم ظلالا إنوا وجعل لكم من الجبال سنة يسن يامكم دكتكين دواسو أكنانا جدا جي كنا إيه بتد جدا جي أتكين دواسو ينزك دي سؤولي أكيني دود إيه إذا أبوئي شي أي جدا أوجه حكني duke ne za a bude shi a dinga bi ta kafin shi Allah ya ce na muku wannan ne dan in cika ni'ima ta a gare ku idan na cika muku kuma ku dinga gode mu ku mika kanku zuwa gare ni ku dinga bautata mu sai Allah ya ce fa in tawallu idan har kuka zuya baya fa inna ma ala rasulillahi balagun mubin annabun mu dai ya riga ya isar da sakon Allah to shi ma Ibrahim bin Adham sai ce to laifin ku kenan sai ya ce nabiyar qultum innal jannata haqqun kun ce aljanna gaskiya ne ولم تعملوا لها اما باب اي aikin da zai kai ku gidan aljanna sai suka ce kwarai kuwa sai yace qultum inna an-nar haqqun kun ce wuta gaskiya ne walam tahrubu minha amma kun ki guje ma ita wuta sai suka ce eh wannan haka ne sai yace qultum inna al-maut haqqun kun ce mutuwa gaskiya ne amma walam ta'tabiru laha ba ku lura da yadda mutane suke ta mutuwa domin ku azu sai suka ce kwarai kuwa sai ce in tabahtum minan nauni kun tashi daga bacci washtagaltum bi uyubin nas kun shagaltu da aibubbukan mutane wataraktum uyubakum amma kun bar aibubbukan ku ka san kowa iya da labi amma sai dinga hango na wani sai suka ce eh kwarai ko muna yin haka sai kuma yace to na karshe dafantum mautakum kun je kun binne mamatan ku walam ta'tabiru lahum ba kwa lura da cewa su waɗannan mamatan sun bar duniya ku ma wata rana za ku bar duniya me yasa ba za ku wa Allah subhanahu wataala da'a abubuwa guda nawa kenan guda goma duk dan adam idan ya kuskure ya bar waɗannan abubuwa to ya shiga cikin halaka hatta mu ma a cikin wannan zamani idan muka kuskure muka bar waɗannan abubuwa to halaka za ta zo mana shi yasa Allah ce wa abiu Allah wa abiu rasul ku ida ga Allah subhanahu wataala wa abiu rasul sannan ku ida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce laysa mujarradu qasidatin tughanni biha fi shahr rabi ba wai kawai waka ce mutum zai je kirkira ya dinga dan rangadawa musamman an shiga watan rabiul awwal wai shine san manzon Allah ba ta'fi al-ilaha wa anta taz'amu hubbahu hadha al-amri fi al-qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda kuna san manzon Allah na gaskiya ko kuna san Allah wanda yake san Allah na gaskiya ai zai wa Allah da'a innal muhibba lallai masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mutiu zai mai da'a to ya kamata mu ma Allah subhanahu wataala da'a sai Allah ce fa in tawallu ko fa in tawallaitu in har kuka fiye baya fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin to annabun mu dai ya riga ya isa da sabon Allah ina fata muna fahimta ashe kenan kalma ta tawallau game da muka faɗa jiya shine al-insiraf kada mutum ya kuskure ya juya baya duk wanda ya kuskure ya juya baya akan karantarwar da Allah subhanahu wataala suka yi ko kuma suka ce ayi to lallai ku sani cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya aiko annabinsa kuma annabinsa ya riga ya isa da sabonsa kada mutane su kuskura ku saba wa Allah ku saurara ku ji Imam Malik rahimahullah yake cewa a cikin littafin wato al-muwafaqat a cikin littafin wato al-muwafaqat shaif mujalladi al-i'tisam kai na al-muwafaqat mujalladi ne shafi na 49 sai yake cewa malam ya kun yawma ibn dinan lam yakun al-yawma dinan ku saurara ku ci duk abin da ya kasance a lokacin annabi ba addini bane to yanzu ma ba addini bane mun fahimta domin akwai mutanen da za su zo da abu yanzu sai su ce a'a ai wannan abin addini ne gashi kuma Allah subhanahu wataala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina taya zaka zo da wani abu ka lokaci addinin Allah ne shi sai Allah ce fa in tawallaitum idan kuka juya baya kalman tawalli tana nuna mutun ya juya baya ya ji karfa ne wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Muhammad aya 38 ha antum ha'ula'i tud'una li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai iya juye waɗansu mutanen waɗanda ba ku ba ina fata muna fahimta suratul fatih aya 16 qul lil mukhallafin min al a'rab tad'una ila qawmin uli ba'sin shadid tuqatilunhum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana Allah yake idan kuka yi da'a Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl amma Allah yake idan kuka juya baya kamar da kuka juya baya da tan yu'azzibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaban tsanani Allah ya kare ni ashe kenan mutum kada ya kuskure ya juya baya akan karantarwar da aka ce an karɓan mai an ce mana mu yi kaza to mu kasance mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahihul jami 676 yake cewa Abu Dharr idza tabaqa ahadukum marqan falyukthir ma'ahu idan ɗayan ku ya dafa romo a gidansa manzon Allah ya ce ya yawaita ruwansa thumma linawil jarahu shay'an minha sai ya dan iba roman ko da babu nama kaga karantarwa ce ta manzon Allah sai ka dan iba roman ka nemi makocinka idan babu naman ka ce to ga roman nan kai ma ka dan lasa amma in kirin mutanen mu ne yanzu aka tawo mai romo zai ce kaji sai ka ce ya dauke ni mai wai romo zai kawo mun ya ji kawo mun nama a shekarun tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ku guje mata ba wa in tatawallu kama tawallaitum min qabl yu'azzibukum azaban alima duk mutumin da ya juya baya to Allah subhanahu wataala shi ma zai juya mai baya ina fata mana fahimta Allah madaukin sarki ya gafarta mana to sai Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shine kadai la ilaha illahu babu wani abun bauta sai shi je mun yi bayani akan menene ma'anan kalmar la ilaha illallah a cikin alqur'ani mai girma ko to ita kalmar la ilaha illallah tana walwaluwa da abubuwa guda bakwai na daya kamar yadda mu duba littafin al-hakimi mujalladi na daya shafi na 401 yake cewa من قالها معتقدا معناها وكان آملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناد آمنا وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت بالعلم والعلم والعلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وإن أبو بوا قد أبوك يسمينك الله العلم علمي لا إله إلا الله سيكاسا me take dauke da ita ilimin shine ka san waye Allah tukunna wannan yayi daidai da fadan Allah subhanahu wataala a cikin suratu Muhammad ayatu 19 fa'lam annahu la ilaha illallah ka san cewa shine la ilaha illallah shi Allah shi kadai sai ka san wannan sannan nabiyu shine mutun ya samu yaqini a zuciyarsa cewa eh Allah shi kadai al-ilmu al-yaqin yaqini cewa eh Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya shi kadai ne ina fata muna fahimtar wannan wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul hujurat ayatu 14 inma kana qawlan Allah yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah allati ulaika humus sadiqun muminai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa su kadai wajahadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da zuciyarsu mun fahimci wannan sannan na uku mutum ya samu gaskiya cewa eh kalmar ta gaskiya ce Allah shi kadai ne mun fahimta suratul kahfi suratul ankabut aya ta 2-3 alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ce laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mun fahimci wannan sannan akwai kuma al-ikhlas yi dan Allah ka yadda da cewa eh zuciyarka tsakaninka da Allah Allah shi kadai suratul zumar aya ta 2-3 fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinun ku bauta tawa Allah shi kadai ala lillahi ad-din khalis yake cewa babu wani addini san tsarkakacce a wajen Allah sai addinin musulunci mun fahimci wannan sannan kuma mutum na karshe shine dan adam ya samu wato alqabul ka yadda ka karfa ka miƙa wuya Allah madaukin sarki cikin suratul Luqman aya ta 22 yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhtinun faqad istamsaka bil udwati al-wusta dim mutumin da ya miƙa wuya ya miƙa kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil udwati al-wusta hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi ina fata muna fahimta to ita la ilaha illallah tana da sharudi idan ɗaya daga cikin waɗannan sharadin aka karya shi aka breaking din sa to shikenan dan adam ya fita a cikin nahiyar musulunci kai da Allah shine shi kadai ina fata muna fahimta shi Allah shine ake neman sa da bukata idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya gama yin nasara akwai wani hadisi cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1014 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji wani sahabi yake cewa naji manzon Allah a cikin garin Makka lokacin da yake kira zuwa ga addinin Allah yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta duk wanda yace la ilaha illallah zai samu nasara Allah kada ku juya baya ita ce masifa ku duba wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikawa hilqal hadithin yana cikin sahih bukhari hadithi na 7 hadithin ya karanta baja cikin sahih bukhari hadithi na 51 hadithin ya tabbata 2681 hadithin ya karanta baja 2940 78 3374 4553 hadithin ya tabbata a cikin sahih muslim hadithi na 1773 hadithin ya tabbata a cikin sunan abi daud 2736 sunan na tirmidhi 2717 hadithin ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2470 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiqar cewa bismillahi min muhammadin rasulillah kunji ila hirqal azim ar-rum sai ce aslim taslam ka musulunta zaka kubuta yuktika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladinka guda biyu mun fahimta yayi daidai da hadisin da ke cikin Sahih Bukhari da rana na faɗa duk wani ahlul kitabi idan yayi imani zai samu lada guda biyu saboda yayi imani da annabin sa sannan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce fa in tawallaita in ka juya baya fa inna ma alayka ismal arsiyin din laifin al'umma kai na kanka saboda shi ne sarki juya baya shi ne kin karfa to mutum ya yadda Allah shi ne komai ku duba wata kissa da take cikin qasasul hikayat na Ahmad Jalal shafi na 586 wani bawan Allah ne suna tafiya a cikin kwalakwale sai wata iska mai karfi ta zo sai ta dauke mutane akan kwalakwalen sai aka dilmiya da aka dilmiya a cikin kwalakwalen abun mamaki shi kadai ya tsira ya ce ni da na farka lokacin da na san na rikice ya ce daga wannan lokacin na san a ina nake al'ummar da suke cikin kwalakwalen sun mutu ba su mutu ba Allahu a'lam yadda yake bada labari sai ce sai ruwa ya kawo ni bakin gaba ina zuwa bakin gaba sai na zauna a cikin island ni kadai na rasa me zan yi ya ce abun mamaki sai na je na samu katakwaye a cikin dokar daji da itatuwa na zo na haɗa gidan da zan dinga zama a ciki domin tsoro na kada wata dabba ta zo ta cinye ni ya ce ina cikin ɗakin nan sai yunwa ta kama ni sai na ce ya zan yi sai ya ce kawai bari ya je ya kama cibi a cikin kogi domin ya zo ya dafa ya ci ya shiga cikin kogi ya kama kifaye kenan yana zuwa ya fara kunna wuta ya fara gasawa kai wutar ke ta kama ɗakin nashi sai ta kona mai ɗaki sai ce wai Allah ya Allah dan me kamun haka ya Allah dan me kamun haka hankalin sai tashi yana cikin haka sai kuma ya dawo ce to Allah da sanin ka dai ya Allah ka kawo min mafita a cikin wannan halin kawai sai ga wani jirgin ruwa ya zo har inda yake suna zuwa sai suka ce zo mu tafi sai ce ya aka yi kuka san ina nan wajen sai suka ce wannan wutan da take ci ita muka gani sai muka gano ashe akwai wani a wajen kun san a cikin teku idan an ga wuta ana ganin alamar wani yana neman taimako ne sai suka ce to mun fahimci akwai wanda yake neman taimako shi yasa muka zo ka duba hukunci na Allah an kona ɗakin da ya mallaka dan mene dan a cece shi Allahu akbar ashe kenan bai kamata idan Allah ya jefe ka da masifa ka dauka Allah baya son ka bane shi sa Allah ce Allahu la ilaha illa hu shi kadai ne sai Allah ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara nan Allah ce wa ala Allahi da harful jarri malamai suka ce Allah ya gabatar da majrur karfan harafi na jarra akan kalma wacce take mai zaman kanta menene dalili malamai suka ce Allah ya jingina ta ne ba don komai ba sai dan ifadatul ikhtisas dan a nuna keɓancewa su muminai annal mu'minina la yatawakkaluna illa ala Allah su muminai ba sa dogara akan kowa sai Allah ina ba ta muna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine limamu masu dogaro ka yadda Allah shine zai iya maka komai shi sa Allah subhanahu wataala yake labarta mana yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa idza azamta fatawakkal idan ka dau harami ka dau niyya zaka yi abu to ka dogara ga Allah subhanahu wataala suratul maida aya ta 23 Allah subhanahu wataala yake cewa wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah subhanahu wataala ne zaku dogara idan ku masu imani irin wannan ayar ta zo daidai wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun a cikin suratul tauba aya ta 51 wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mini kadai suke dogara manzon Allah shine jagora na masu dogaro ga Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idan zai fita a gida sai yayi addu'a shi ba manzon Allah yace idan za mu fita daga gida mu yi me mu yi addu'a hadisi cikin sunna Abi Dawud 2595 duk mutumin da zai fita a gida sai yace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata sai mala'ikun da suke tare da mutum sai su ce hudita wa kufita wa wudita an shiryar da kai an isar maka kuma an kare ka babu wata masifa da zata same ka tunda ka dogara ga Allah shi Allah ana so ka yadda da cewa shine zai iya maka komai ka duba cikin suratul qasas aya ta 7 mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah cewa ya dauko danta lokacin da ta haife shi ta jefa shi a cikin me a cikin teku sai Allah ya ce inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya ce wallahi za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzannin Allah amma saboda karfin imani ka duba cikin yadda kogi amwajuhu yadda kogi yake kaiwa da komowa amma haka ta dau jinjirin ta sanya shi a cikin kogin kuma Allah ya cika alƙawarin ko bai cika ba Allah ya cika ka yadda Allah zai iya maka komai ka duba littafin siru alamin gwala mujalladi da shafi na 176 Khalid bin Walid an kawo mai guba aka ce kasha in kasha sai ka mutu sai karfa sai ce bismillah yana sha sai zona lafiya sai dai kare shi ka duka kun yi mutu a duniya duk wanda ya dogara ga Allah to babu abin da zai same shi Harun al-Rashid ya kira mutanen garinsa saboda ana cikin yunwa ya ce ku dogara ga Allah a je a ci gaba da yin salloli mutanen garinsa suka ji ana ta yin salloli kawai sai ga wani mutum akan titi shi kuma ya zo yana tarawa yana salli sai aka ce an ce a daina rawa a daina shegantaka saboda Allah ya jarabe mu ya ki kawo mana abinci saboda ana saba mai sai yake cewa ni mai gidana yana da abinci a gidansa buhu buhu ni kuma na dogara da shi zai bani in ci don haka ni bana cikin yunwa sai Harun al-Rashid ya ce tunda haka ne kai ka dogara akan mai gidanka to at-tawakkalu ala Allah aula a dogara akan Allah shi yafi haka ne idan mutum ya dogara ga Allah ya gama yin nasara manzon Allah shine limamin masu dogaro hatta sallar dare idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari 1120 ya tabbata 1617 hadisin ya kara tabbata 1785 hadisin ya tabbata 1712 hadisin ya tabbata a cikin Sahih Muslim 1769 hadisin ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud hadisi na 1771 hadisin ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1418 hadisin ya kara tabbata a cikin Sunan na At-Tirmidhi 1418 Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisi na 2711 2868 hadisin ya kara tabbata hadisi na 2368 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sai ya ce Allahumma ya Allah alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu gare ka na dogara kuma gare ka nake komawa bari ku ji waɗanda suke dogaro ga Allah ku duba littafin tarihu Dimashq na Ibn Atakir Mujalladi na 1279 wani yaro ne aka same shi kullun zagin Hajjaj bin Yusuf yake Hajjaj bin Yusuf al-Qatar kowa ya san shi azzalimin mutum ya kace sahabbai da tabi'ai kusan mutum 120 har Imam Zabi a cikin Sayru Alamin Nubala ya ce da yawa daga cikin malaman musulunci sun tafuta shi ma sai Hajjaj mutanen shi suna yawo a cikin gari sojojin shi sai aka samu wani yaro yana ta zagin Hajjaj bin Yusuf sai suka ɗauko shi ana zuwa da yaron sai ya shigo cikin fadar Hajjaj bin Yusuf sai ga Hajjaj bin Yusuf yana zaune fi ubu hakin wa fakhatin kaduna larabci yana cikin izza da dagawa sai aka turo yaron aka jefar da shi gaban Hajjaj sai yaron ya juya yana kallon cikin gidan saboda an tsara gidan sai yaron ya shiru sai karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul shu'ara aya ta 128 sai ce atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'budun wa tattakhiduna masani'a la'allakum tafdudun sai ce yanzu kuna gina irin waɗannan wajeje kamar stadium kamar za ku dawoma a duniya sai Hajjaj bin Yusuf yana cin wannan aya kai sai tashi ya zauna sai ce kai yaro ka haddace alqur'ani ne ka karanta waɗannan ayoyi kun san su azzaliman baya idan an karanta musu ayoyin alqur'ani zukiru wallahi nutsuwa suke yi saboda ayoyin alqur'ani sai ce kai yaro ka haddace alqur'ani sai ce alqur'ani hal khiftu alqur'an shi ina jin tsoron alqur'ani ne da har zan haddace shi sai ce to shikenan hal jama'atul alqur'an ka tattara alqur'ani sai ce alqur'ani tsoro muke ji zai warwatse shi sa zamu tattara shi sai ce ba haka ake faɗa ba sai ce to me ake faɗa sai ce a fastazharta alquran ka sanya alqurani a gadan bayan ka sai ce alqurani wulakantacce ne da za a sanya shi a gadan baya sai ce to me kake son faɗa kai tanka ka san ni ne Hajjaj bin Yusuf zan gama da kai yanzu sai ce to sai ni sai ce to abinda zaka faɗa hal au aita alquran ka kiyaye alqurani sai ce ina kiyaye sai ce karanta mun wani abu a cikin alqurani sai kanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah ka zo da budewa bude garin baka kinan wa ra'aita an-nasa idan ka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sai yaron yace a lokacin manzon Allah mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a amma a zamanin ka mutane suna fita a gidan a cikin addini jama'a jama'a sai attajin bin su yayi shiru sai ce kai yar ni zaka fada ma haka sai ce to alqur'ani ne fada haka sai kara kallon yaran sai kalli manyan manyan wakilansa sai ce me za ku ci akan wannan yaran sai suka ce uqtulhu kashe shi sai yaran yace Allahu akbar shikenan in kashe ni ne aka yi kaga ina da hujja da kai a gaban Allah tunda hatta ashe waziran mutanen annabi Musa sun fi naka tunda su ma cewa suka yi akan annabi Musa arji wa aqahu a jinkirtar da shi da dan uwansa kada a ce suna yawan zuwa fada amma ba kashe su ba in ka kashe ni ashe kenan ina da hujja da kai a gaban Allah wannan fa hajjaji ke fada ma kamar yanzu a nan Najeriya kai ka ce shugaban kasar Rasha a ce yau zaka iya zuwa gaban shi yana fada kana fada wallahi tawakkali zai tun ya ka iya ka zo gaban shi ka fada kai in ka ga dama yanzu in kana da karfin zuciya shugaban kasar Najeriya zaka iya zuwa gaban shi ka ce mai yanzu kana matsayin musulmi kana kallo ana kashe musulmi a arewacin Najeriya wani irin mataki ka dauka baka tunanin tsayawarka a gaban Allah wallahi in kana da tawakkali zaka iya gaya mai ba za ka ji tsoron shi ba to karshe ba rubuce sai shi Hajjaji bin Yusuf ya ce to shikenan naji abin da ka faɗa sai ya ce me zaka ce akan amirul mu'minin sai ya ce amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib kenan Allahu akbar mutumin kirki sai ya ce alaihi ya ce wannan mutumin kirki sai ya ce a ba amirul mu'minin Ali ne ke nufi ba Abdul Malik bin Marwan sai ya ce Abdul Malik bin Marwan wannan akwai azabar Allah akan ta domin shine ya sanya ka kake ta zubar da tunanin mutane sai ya ce to sai ya ce to naji sai ya ce kai wannan yaran laqad afawtu anka na yafe maka kama fitar kai a je a ibo dirhami guda 100 a dauka a bashi kaman a dauko miliyan 100 a bashi sai ya ce al'afu biyadillah yafiya a hannun Allah take wal fadl biyadillah falala a hannun Allah take ba a hannunka ba kuma kudin ka bana su sai ya fita a cikin fada wannan shine tawakkali ka yadda da cewa babu abin da zai same ka sai da ibnu wa yanzu za mu samu masu karfin zuciya da suke da tawakkali da za su iya samu shugaban kasa su faɗa mai gaskiya kowa tsoro yake ji to Allah shirya mu mu dai mun yi tsada tsakon Allah الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ابن الفضاجي الله ما كنت في سيء ميزاني من الذي كسر وبنجي تعالى غفر دم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته